الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله داود دمو cikin wannan masallaci inda yau zamu soma karatu cikin wannan littafi na Akhlaqul Mustafa wato dabi'o'i na shi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Mustafa ɗaya daga cikin sunayen shi ne shi Mustafa din shine zaka ga ana sawa mutane suna Mustafa ko Mujtaba duk sunayen shi ne to zamu karanta wannan littafi insha Allah kuma wannan shine darasin mu na farko a ciki shi wannan littafi marubucin shi ne Abdullahi bin Fodi wato kanin Usman bin Fodi shi Abdullahi bin Fodi wato lallai haziki ne masani ana masa laƙabi da masanin kasashen bakaken mutane a lokacin shi masani ne na gaske yayi rubuce-rubuce ma addini kwarai da gaske ya rubuta tafsiri yayi rubutu akan fannoni da dama shi Abdullahi shi yake cewa Abdullahi Gondukon shi Abdullahi bin Fodi mun ce kani ne ga Usman bin Fodi tsakanin sa shekara kaman 12 ne bambancin su wato bambancin shekarun su so nan suka zauna kasar Sokoto tare da shi wannan shi Usman bin Fodi har lokacin da al'amari yayi tsanani a gare su aka shiga wanda suka zo suka yi karatu lokacin sarakuna Hausa sun je suna azabtar da ɗaliban su da wanda suka yi karatu wajen su har suka dai shirya aka yi ma shi Usman bin Fodi mubaya akan shi ne shugaba har aka shiga kuma fagen yaki wanda shi Abdullahi bin Fodi shine jarumi a mafi yawan ya jagoranci mafi yawan yakokan da aka yi to har aka kai lokacin da shi Usman bin Fodi ya sauka daga kan wannan shugabanci ya raba kasan gida biyu ya ba mai dan shi Muhammadu Bello kashi daya ta nan Sokoto kenan can yankin Gwandu kuma aka ba ma Abdullahi bin Fodi so haka suka rayu aka ci gaba aka ci gaba shi kuma Usman bin Fodi ya koma wato bauta ma Allah kawai shikenan har zuwa ƙarshen rayuwar shi shi ma shi ma Abdullahi bin Fodi yana can din har Usman bin Fodi ya rasu abinda ya faru dai tsakanin sa nan ba shine zamu kawo tsakanin shi Abdullahi bin Fodi da su Muhammadu Bello ba shine ba yawa to daga nan dai shi ma da yaje ya koma shi ma haka ya iya sauka daga mulkin ya ba ma akwai dan shi ɗaya da kuma kanin sa ana ce mishi Bukhari da Muhammadu ya raba wannan kasan nashi shi ma ya ba suka ci gaba da rikewa shi kuma shi ma ya yi ja da gefe ya koma bauta ma Allah har Allah ya ɗauki rayuwar shi dududu ya rayu shekara 66 a duniya kuma yana da ƴaƴa wajen 45 lokacin da ya rasu to shi ya rubuta wannan littafi na Akhlaqul Mustafa shi kuma wannan littafi kamar reraya ne da cikin manya-manyan littafi da suke a wannan lokaci din akwai wannan littafi na Ashifa shine muke ce mata Ashifa da Hausa wanda Qadi Iyal ya rubuta mun gane Qadi Iyal shi ma babban masani ne arifi ne masani kwarai sannan kuma malami ne na fiqhu sosai ya rubuta wannan akwai kuma Shama'ilul Muhammadiyya wanda ina ganin mun gama irin wannan littafai zamu shiga su wa'annan su ma zamu karanta su wanda Imam Tirmidhi shi ma ya rubuta sowa nan littafai manya-manyan guda biyu suna daga cikin manyan littafai na farko wanda suka zo suka karantar da abin nan dabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi dabi'a da baki ɗayan shi addini ga baki ɗayan shi dabi'a mun gane ko kamar yanda yazo cikin littafin Ibn Qayyim wato Madarijus Salikin yana cewa addini shi gabaki ɗayan sa wato dabi'a ne duk wanda ya fika dabi'a mai kyau ya fika addini mun gane ko. Sannan kuma can cikin littafin Imam Tirmidhi yana nuna mana akan dai khulqin dabi'a din, babu abu da yake nauyaya mizani a gidan lahira kamar dabi'a. Ya nauyaya mizanin mutum a gidan lahira kamar dabi'a. Saboda haka kaga ashe yana da kyau mu san wa'ina dabi'o'i ne, mun gane ko. To shi yasa zamu karanta wannan littafi insha Allah, zamu bi shi ɗaya bayan ɗaya, kalma bayan kalma, da kuma bayani kan abinda wa'annan suke nufi in Allah ya yarda. To malai ya buɗe littafin sa da cewa alhamdulillahi rabbil alamin, dukkanin yabo da godiya sun tabbata ma Allah rabbil alamin, wanda shine ubangijin talikai. Shine ubangijin talikai. To shi dukkanin wani abu kamar yanda yazo cikin hadisi na Abu Huraira cewa kowane al'amari mai daraja wanda in ba a soma shi da bismillah ba, to wannan al'amari din ya zamanto abta yankakke. To shi yasa zaka ga dukkanin komai menene ake cewa bismillahir rahmanir rahim. Wannan hadisi Abu Huraira wato shine ya ruwaito shi. To bayan nan kuma sai mafi yawa zaka ga dalli ta tafi ana soma godiya ma Allah. Ana soma godiya ma Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yabo da godiya sun tabbata ma Allah rabbil alamin, ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina. Sannan tsira da aminci ya tabbata ga annabi wanda shine sayyidil mursalina, shugaban manzanni gabaki daya. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban manzanni gabaki daya, duk da cewa akwai wanda suka zo gabanin sa. Wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni annabi ne lokacin da Adam yake tsakanin ruhi da jiki. Shi yasa ake ce ma annabi shi shugaban annabawa ne, wa imamul mursalina kuma shugaban manzanni ne. Shi tuntunin annabi yake tun gabanin wato annabi Adamu ma ya soma annabtakan shi. To shi wannan kalma na alhamdulillahi gabaki ɗaya in ka tattara kamar ayoyin alkur'ani duk kamin wanda zaka ɗauko za ta iya ƙarewa fa alhamdulillahi, yabo da godiyan nan. Yawa, domin in ka duba ayoyin alkur'ani gabaki ɗaya zaka iya kasa su kashi huɗu. Akwai ayoyi da suka zo wanda Allah ne ya yi magana, maganan kuma ta koma wajen shi, mun gane ko. Akwai ayoyi da suka zo wanda Allah ne ya yi magana, maganan ta koma wajen waninsa, mun gane. Akwai ayoyi da suka zo wanda wani ne ya yi magana amma ya koma wajen Allah. Ai muna cewa rabbana atina, ai nan kaga mu ne muke yin wannan roƙo din, kaga daga wajen mu ne hadisai ya koma wajen Allah wanda shike kadimi. Akwai ayoyi da yawa da suka zo kuma daga wajen mu ne ya koma wajen wani, mun gane ko. Shi ma wannan dai shine ake cewa hamdani qadimani wa hamdani hadisani. Akwai yabon wanda suke kadimai ne, akwai kuma wanda suke hadisai. Kaga can sai yace ya hamana ibn iblis sarhan la'alli aqalu ila ilahi musa, mun gane ko. To kaga ai wani Allah ne magana da wani Allah a can. To yabo da godiya sun tabbata ma Allah rabbil alamin, ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. To bayan wannan fa hazihi, wannan littafi ita ake kira akhlaqul mustafa, wato dabi'o'i na annabi sallallahu alaihi wa sallam, mun gane. Dabi'o'i zai karantar da mu dabi'o'i na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Mustafa mun ce ɗaya daga cikin sunayen annabi ne ko, kamar yadda ya zo cikin ruwaya na Hakim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa wallahi inni la anal hashir wal aqib wa anal muqaffal nabiyul Mustafa. Shi da kanshi ya ce shine Mustafa, mun gane ko. To saboda haka Allah ya zabe shi. So akhlaqul mustafa fama nikata dahu, duk wanda yayi koyi da shi wannan littafi ko kuma waɗannan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safa ya samu wato ya samu tsarkaka kaman an wanke shi inda zaka yi koyi da wannan akhlaq din na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ka samu wato waraka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ba'athani li utammima makarimul akhlaq Allah ya aiko ni li utammima makarimul akhlaq saboda in cika dukkanin wato makarimul akhlaq dabi'o'i wanda suke masu girma wani ruwa yana cewa bu'istu li utammima makarimul akhlaq mun gane ko bu'istu an tashe ni saboda in saboda wannan din wato makarimul akhlaq manyan dabi'u na girma to wanne ne dabi'un yana ɗaya daga cikin sirrin da muka ce zamu karanta wannan littafi saboda mu gano dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun gano dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan mu kuma sai mu yi koyi da shi to in mun yi koyi da shi kaga mun bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tashe shi domin shi kenan kaga ashe ya nuna bayan addinin ga kuma dabi'a ya kasance ana iya gane ka ta dalilin dabi'anka ya kasance ana iya gane musulmi ta dabi'o'insa kawai da an gani wannan kai wannan ba musulmi bane saboda ne an gani shi yana da dabi'an kaza yana da dabi'an kaza yana da dabi'an kaza yana da dabi'an kaza wanda shine yayi karanci a cikin mu zaka je mutum ya abaci wannan kaman ba musulmi ba mun gane ko to waɗannan dabi'o'i masu abin nan masu daraja to shine fa zamu karanta a wannan waje din annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda la yudriku bi husni khulqihi darajata as-sa'imi al-qa'imi lallai bawa yana riska ta dalilin kyakkyawan dabi'an shi yana riskan darajar nan na as-sa'imul qa'im wato mai tsayi wanda mai yin azumi da kuma tsayi wanda ka gani to ashe kaga dabi'an nan wato abu ne wanda ya dace ya zamanto ya kasance identity yanda za a gane musulmi da shi wani hadisi yana cewa akmalul mu'minina imana wanda ya fi mumini cikan mumini wajen imani wanda ya fi cika a imani cikin muminai din a hasanu kulqa shine wanda ya fi cikakkyawan dabi'a to dalilin waɗannan muka ce shine dalilin soma karatunmu na wannan littafi na akhlaqul mustafa na dan uwanmu wato Abdullahi Gwandu to shine yake cewa kana alaihi salam lalle ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas shine yafi mutane yafi kowa sani ya fada mana wato sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya bude wannan littafi kana sallallahu alaihi wasallam ko kana alaihi salam a'lamun nas wa arwaqun nas shine kuma yafi kowa abin nan arwa wato abin nan kamewa to kage fa an soma fa kenan da gena mun gane ko wa azhadan nasi shine yafi kowa gudun duniya shi annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa gudun duniya to azhadan nasi yafi kowa gudun duniya idan mun koma can cikin alqur'ani Allah yana cewa wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya mun gane ko kada idanuwan nan naka su kai zuwa ga wato abubuwan abinda muka jiyar da su dadi na daga mata ne wannan duk kawa ne na rayuwar duniya to saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance yafi kowa zuhudu yafi kowa gudun duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ablanin nas mu'minin afladin nas mu'minin muzhid, wato mafi fallallan mutane gabaki daya shine a samu mutum mu'mini sannan kuma mai gudun duniya. To kaga idan muka dauki al'amari na zuhudun nan gabaki daya, kaga zai kare mu daga leke-leke da burace-burace na wannan gidan duniya din. Saboda duk dadin da zaka ji mai karewa ne. To in ko burin ka yayi karanci na duniya, to insha Allahu kusantan ka da lahira zai fi yawa. Tunda ka san ita duniya mai karewa ne, duk wani abin da yake kullu man alaiha fani, duk wani abin da yake duniya sai ya kare. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance azhadin nas, wato wanda yafi kowa gudun duniya. Wa akramin nas shine kuma yafi kowa karanci. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa karanci, ya kasance wato karimi ne. Mun gane ko shi karimi wato nau'i ne na alkhairi da sharafi da kuma falala. Allah madaukakin sarki yana cewa inna akramakum indallahi atqakum, lalle wanda yafi kowa karanci girma a wajen Allah shine wanda yafi kowa wato takawa. To waye kai annabi takawa? Mun gane ko? To saboda haka can cikin Bukhari yana cewa amma wallahi inni la atqakum laha wa akhshakum lahu, wani hadisi can cikin littafin Imam Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ni na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku takawa, na fi ku tsoron Allah. Mun gane ko? To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam akram, wato yafi kowa karanci. Wa adalan nas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa adalci, yafi kowa adalci, ai yafi kowa adalci. Nan ma can ai imtisalan, wato koyi ne da can abinda Allah yake cewa inna Allah, lalle Allah ya amurukum bil adl wal ihsan, Allah yana umurtan ku bil adl, da adalci, wal ihsani, da kuma kyautatawa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa adalci. Saboda haka sai mu so mu dauka fa daga nan. Cha Allah yana cewa wai za hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da gaskiya. Yace kai in za ku yi magana ma ku yi adalci. Wai za qultum fa'dilu, in za ku yi magana ku yi adalci. Walau kana zal qurba, ko da a ce ga makusanci ne, in wani abu ya hada shi makusancin bashi ne bashi da gaskiya, to ku yi adalci. Mun gane ko? Can yake cewa wa in ayyuba tanimul mu'minina tatlu fa aslihu bainahuma, ko can yake cewa fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu. Mun gane ko? Kaga duk magana na adalci ya tattara a cikin wa'annan ayoyi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa adalci. Wa ahlamin nas, Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa hakuri. Ahlam shine hakuri, yafi kowa hakuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai hakuri ne, saboda haka kai ma ayo ana so ka sifanci da sifa na hakuri. Wa afun nas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kamewa, saboda haka kai ma ana so ka sifanci da sifa na kamewa. Mun fahimci wannan? Wa ahlamin nas wa afun, wa askan nas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne. Mun gane ko? Shine malai ya kara a ƙarshe, la yabitu, baya kwana inda hu a wajen shi dirhami wala ne, la yabitu inda hu dirhamun wala dinar, wato kobo ko sisi baya kwana a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda me? Saboda kyautan shi, saboda kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne, zai kyauta toy shi da yake jira. Abinda zai samu a can yafi na nan. Kuma zaka fahimci wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu menene ya bari? to wannan ma ai kage can cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa anfiqu fi sabilillahi wala talqu bi aydikum ila tahalluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa anfiqu to wannan cewa wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar saboda dauka kalmar Allah to wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam mai ciyarwa ne shi ne kyauta ne shi baya cewa in ma babu a wajen to zai zaunar da kai har abin yazo sannan kuma ya dauka ya ba kaga fa waɗannan ɗabi'o'i wato sune ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yabiti inda ku dinarin wala dirhamin sannan dinari ko dirhami ba shi abin da baya kwana a wajen shi ai shine can zaka ji a cikin hadisi na Aisha tana cewa ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bai bar komai ba bai bar dinaran wala dirham bai bar dinari ba ballantana dirhami bai bar dirhami ba ballantana dinari lokacin da ya rasu wala shatin wala ba'irin babu akuya babu abin raƙumi can wani hadisi sai yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu abin da ya bari daga takwabinsa sai takalminsa sai gona wanda ya bada ita kuma sadaka abin da ya bari kenan sallallahu alaihi wasallam ka gani shine can ai Allah madaukakin sarki yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabla an yati ahadakumul maut gabanin mutuwa yanzu madayan ku fa yaqula ya shiga yana cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ina ma da ka dan jinkirta mu ila ajalin qaribin zuwa dan lokaci a bani minti biyar nan gaba kadan fa asaddaka in yi sadaka wa aku minas salihin in kasance cikin salihai duk wanda mutuwa ta zo mishi sai yayi gurin wannan na ma ya samu dan karin kwanaki yayi ta sadaka kawai yayi ta sadaka lokaci kuma ba a jinkirtawo mutum in lokaci ya zo na'am la yabiti indahu dinar dirhamun wala dirhamun wala yus'al shay'un cikin dabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tambayan shi wani abu illa a'taahu face ya bada shi ba a tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu face ya bada wannan abu mun gane ko shine can Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum ko kamar as'ala sa'ili ne wannan ayo sune wayannan wanda akwai rabo sananne daga cikin dukiyoyin su kuma suka bada shi lis-sa'ili ga wanda yazo ya roka mun gane ko wal-mahrum da wanda ma ya tsaya shi da zo roƙon ban suna dubawa yaya al'amarin wani yake wannan nan ya cancanci kaza sai a dauka a bashi wannan dabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wala yuwajihu ahadan bima yakrahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai shi fuskantan wani bima yakrahu da abin da yake ki kai baka son kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam bai shi fuskantan ka da wannan abin da kai kake ki saboda Allah madaukakin sarki yana cewa idfa billati hiya ahsan ko wala tasawil hasanatu wala sayya idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim ka bayar da ko ka gabatar da wannan wanda yafi wala tasawil hasanatu wala sayya kyakkyawa da mummuna ba su zama wadede ya wato saboda haka idfa billati hiya ahsan ka bada abin da yafi ahsan yafi kyau makowa in kai haka to fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu wanda da yake gaba da kai zai dawo ka annahu waliyin hanim majibinci kuma wato dan uwa yana sonka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mai kyauta ne kuma baya rama wato mummuna da mummuna baya yin wannan baya rama mummuna da mummuna na'am wa yubasu dukun illa wala yuwaju ahadin bima yakrah wa yubasu kull ahadin min ashabi sannan kuma yana yalwatawa ma kull ahadin kowanne daya min ashabihi daga cikin sahabban shi wato yana yalwata musu yana buda musu bi ma'ana kai ka ce ba shine shugaba a cikin su ba mun gane ko yana yalwata musu wa kana ashaddu an-nas haya'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kunya a cikin mutane shine kunya ne to ina muka samu wato tsagiranci kaga ashe kunya dabi'a ne na musulmi wani hadisi ce yana cewa al-haya'u min al-iman wato kunya tana daga cikin imani saboda haka ana so mu siffantu da wannan siffa na kunya din ita kanta wa tawabu'an kuma ya kasance wato mai kaskantar da kai ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam la yusbitu baya tabbata basarahu ganinsa ala wajdi ahadin wato ya kurawa mutum ido a annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai kunya ne bai yadda bashi dawwamar da kallo a kan mutum saboda kunya da kanewa muna fahimtar wannan ko to ina ganin za mu tsaya a nan daman karatun namu ban mu daukan shi ne yawa insha Allah sati ne zuwa za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wayannan dabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi malam Abdullahi gwandi ya lissafo su anan sun kai dabi'u 111 wajen dabi'u 185 to insha Allah mun soma kenan ba mu yi koda 20 a ciki ba amma Allah da ina ganin za mu samu fa'ida sosai a lokacin da muka soma sanya wannan din a cikin ayyukan mu abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh